sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban hukumar Alhazai a Najeriya Malam Jalal Ahmad Arabi ya ce za a yi amfani da sararin saman kasar Sudan wajen jigilar Alhazai a wannan shekara. A jamhuriyar Niger kuma kamfanonin aikin hajjin ne suke bayyana damuwa game da yadda maniyyata ba sa zubin kudin hajjin wato alhali wa'adi da hukumomin Saudiya suka kayyade na gab da kaiwa alhali ko ba su iya sun cika sharudan su ba. Kamar kowane daren ranar Laraba yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan wani taro da na neman zaman lafiya a Kano da Najeriya baki daya wanda sarakunan Hausawa daga jihohi shida daga kudu maso yammacin Najeriya suka gudanar yayin da ake dako hukuncin kotun koli akan shari'an gwamna a jihar Kano. Kana muna da labaran wasanni da kasar Ghana wanda Ridwan Abbas zai gabatar. To amma kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniyeh yana birnin Alkahira a yau Laraba don tattaunawa da jami'an Masar akan batun yakin Gaza. A baya dai Masar ta taka rawa wajen shiga tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila ciki har da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a ƙarshen watan Nuwamba. Lamarin da ya sa kungiyar mayakan sakin mutane sama da 100 da ta yi garkuwa da su. An yi zaman shawarwari game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta yadda a ƙarƙashin ta Hamas za ta saki ƙara mutanen da ta yi garkuwa da su. Amma bangarorin da ke fada ba su cimma wata yarjejeniya ba tukun. Shugaban ƙasar Isra'ila Isaac Herzog ya fada wa wani taron jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa a jiya Talata cewa Isra'ila na a shirye ta amince a tsagaita wuta don ayyukan jinƙai. A nata bangaren ita kuma kungiyar Hamas ta saki ƴan Isra'ila da ta yi garkuwa da su. Ya kuma ce Isra'ila ba al'ummar Falasɗini take yaƙa ba amma Hamas kadai. Sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba zai bayyana akan takardar kada kura'a a zaben fadda gwani a jihar Colorado ba. Kotun kolin jihar ce ta yanke hukuncin da aka sa mai ido sosai a jiya Talata. A daidai lokacin da wasu jihohin kasar ke kokarin daukar shigen matakin na hana shi tsayawa takara. Kotun ta ce za a dakatar da hukuncin har zuwa ranar 4 ga watan Janairu ko kuma sai kotun kolin Amurka ta yanke nata hukuncin akan karar. Jami'an jihar Colorado sun ce ranar 5 ga watan Janairu ne karshen wa'adin buga takardar zabe dan zaben fadda gwani na shugaban kasa a jihar. Daya daga cikin jihohin da za a fafata tsakanin jihohi da jam'iyyar Republican za ta yi amfani da su wajen zaben dan takararta da zai fafata da Biden a zaben shekarar 2024. Kotun koli ta jihar Colorado ta yanke hukuncin ne inda alkalai hudu cikin uku suka amince kan cewa rawar da Trump ya taka a tarzomar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a ginin Majalisar Dokokin Amurka. A lokacin da magoya bayan su suka nemi hana zaman tabbatar da nasarar da shugaba Joe Biden ya samu a zaben shekarar 2020 da sa Trump din bai cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin Amurka za su yi aiki a lokacin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa don kokarin tattaunawa kan cimma matsaya game da tsaron bakin iyakar kasar. A gefe guda kuma don samun kuɗin ƴan Republican wajen zartar da kudirin turawa Ukraine ƙarin agaji. Har yanzu akwai batutuwa masu kalubale amma mun kudira aniyar magance bukatun da ake da su a bakin iyakar kudancin Amurka da kuma taimakawa kasashen kawance da abokan hulɗarmu wajen tankarar mummunar barazana a Isra'ila, Ukraine da yankin Indo-Pacific. Majalisar dattawa ba za ta kawo da kai ga kalubalen tsaron kasa da ake fuskanta ba. a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fadda da yammacin jiya Talata. Schumer ya faɗa wa manema labarai a safiyar Talatar cewa duk da cewa yana da ƙwarin gwiwa akan ci gaban da aka samu a tattaunawar, ɗan majalisar na buƙatar ƙarin lokaci. A yau Laraba, wata kota a Amurka ta fadda tuhume-tuhume kan wani da ake zargi da zama jigo a ƙungiyar Hezbollah da laifukan ta'addanci. A bangare guda, saboda kitsa wani harin bom da aka kai a wata cibiyar Yahudawa a birnin Buenos Aires a shekarar 1994. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 85. Masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayya a unguwar Manhattan da ke New York a nan Amurka sun ce Samuel Salman El Rida, ɗan shekaru 58, ya jagoranci ayyukan ƙungiyar Hezbollah a nahiyar Amurka ta Kudu, Asiya da kuma Lebanon tun a shekarar 1993. Masu gabatar da ƙara sun ce El Rida na a Lebanon, amma har yanzu ba wanda ya san inda yake. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a shekarar 2019 ta sanya wa El Rida takunkumi tare da yin tayin ba da tukuicin dala miliyan 7 ga duk wani mai bayani akan inda yake. Ita ma ƙasar Argentina ta zargi ƙungiyar Hezbollah da kai wani hari kan ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Buenos Aires a shekarar 1992, harin da ya yi sanadin mutuwar mutane 29.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu bude taskar rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Hukumar Alhazai a Najeriya NACOM ta ce za a yi amfani da sararin samaniyar Sudan wajen jigilar Alhazai a wannan shekara. Shugaban hukumar Malam Jalal Ahmad Arabi shine ya bayyana haka a lokacin da yake bitar matakan da hukumar take dauka don tunkarin aikin hajjin da ke tafi na wannan shekara mai zuwa ta 2024. Ba kamar yadda ya faru a shekarar da ta gabata ba, wanda dalilin rikicin da ake yi a Sudan tsakanin shugaban gwamnatin wato sojin kasar General Abdulrahman Burhan da kuma shugaban sojin sa kai General Hamdati Dagalo ba iya ratsawa a sararin saman kasar ba, amma bana dai ta danne za a ratsa zuwa kasa mai tsarki. Ga rahoton Hawwa Umar akan haka.
A bara dai abin ya kai ga sai da aka dauki wani sashe na kudin guzurin maniyata saboda zagaye da aka yi da ya jawo karin kudin kujerar. Shugaban hukumar Alhazan ya bayyana cewa bana ba za a samu wannan kalubalen ba.
To bana dai samanin Sudan kan ana bi, kuma ɗaya daga cikin abin da zamu tattauna da duk wanda Allah ya sa muka dauka cikin masu jigilan mahajjata shine asalin mu, kuma ga yadda muka karanta kuma aka gaya mana akwai hanyoyi daban-daban da za a bi zuwa can, musamman yanzu da muke kokarin mu ga rage kudaden da za a ci Alhazai su bada. Kin ga zamu dauki hanya mafi sauki wanda in ma ba ci an bi ta kan Sudan ba, sauran hanyoyin fa za a bi ya abin zai kasance. To da haka gaskiya yanzu muna da zabi, kuma bi iznillah wannan zai zo da sauki. Amma dai labarin shi ne ana bin sararin samaniyar Sudan, mahajjata su kwana da sani kuma su kwantar da hankalinsu kan cewa in Allah ya daba abin da zai taba alawus nasu.
Duk da halin da ake ciki na matsin tattalin arziki a Najeriya, kuma ana shirin rufe karbar kudin kujerar a wannan watan, shugaban hukumar ya ce ana samun nasara wajen karbar kudin kujerar da kudin ya kai naira miliyan 4.5.
Gaskiya mun kai gaban da zamu ci alasan barka. Mutane sun fara yin kurowa ba da yadda ake so ba ko kuma yadda ake fata, amma duk da haka zan ce mun dan fara gusawa ko da jararrafe ne. Mutane sun fara fitowa, an fara saka azama, to zan ce lalle alasan barka, alhamdulillah.
A nata bangaren shugaban kamfanin Dida Travel, ɗaya daga cikin kamfanonin jirgin yawo da za su yi aikin hajjin 2024, Hajiya Amina Ibrahim Yusuf ta ce za su hada ƙarfi da ƙarfi da sauran kamfanonin don gudanar da aikin.
Wanda muka cancanta a wannan shekarar mu 110 ne, saboda haka nan kowa zai yi aikin hajjin, ba wanda za a bari, kowa na da allocation ɗinsa, saboda haka nan dai za a mara ne kaman menene ake cewa kan jirgi ne, so sauran za su bi duka muna tare ba damuwa insha Allah.
Hajiya Amina Ibrahim ta kuma yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta duba lamarin farashin dala domin maniyyata su samu sauki wajen biyan kudin kujerar.
Mun ji hukumar alhazai na cewa da idan Allah yanzu Najeriya za ta bi samaniyan Sudan, in har haka din za a yi to alhamdulillah za mu samu ragowar kudin jirgi. Dama abin da ya kawo kudin jirgi yayi yawa saboda zagaye da ake yi, amma yanzu dan an samu cewa za mu ketara ta Sudan, to kin gani in kashi 100 ne muna kyautata zancen cewa samu kashi 50 na kudin jirgi ta sauka. To kudin jirgi ta sauka, dole ne din alhazai ma ta sauka, amma kuma dole ne muna kira da babban murya cikin mutuncin Allah da rahama, muna roƙon shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya taimaka, ya tausaya mu musulmai, ka a rage kudin nan, a tausaya a ba mu alhazai rabin kudin nan da ake caza na dala da aka bari cewa duk yanda dala ta tafi haka komai zai tafi, ba zai yu bane. Din galibi wayanda suke son su je sauki faralin nan ba masu kudi bane, talaka ne.
Hukumar na hakan da ita sha alwashin inganta ayyukanta domin jin dadin alhazai. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto. A jamhuriyar Niger kuma, a halin da ake ciki, wato yayin da ake ci gaba ko kuma ake dabda cikar wa'adin da kasar Saudiya ta gindaya game da tsare-tsaren aikin hajjin bana, fargaban kamfanonin aikin haji na kasar Niger na dada karuwa la'akari da rashin zubin kuɗi na maniyyata da kuma halin da kasar ke ciki. Ga dai tamar labari da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Fargabar kamfanonin haji da umara da kuma na maniyyata sai dada karuwa take yi biyo bayan ka'idodi da kuma tsare-tsare da kasar Saudiya ta yi game da aikin hajjin bana wanda suka sha bamban da na shekarun baya. Alhaji Abdullahi Tiya shine shugaban kamfanin haji da umara na Fasbir a nan jihar Jamagaram.
Abun da a kowane lokaci yake ƙara ba mu sanyi da mamaki a ciki, saboda har yanzu maniyyata ba sa iya hutawa kamar yadda aka san su da. To abinda muke ji hankalin mutane gaba na maganar Ramadan da ake tintini arihi lokacin yin kwantara da Saudiya. Na farko dai Saudiya za a yi kwantara da ita Lokat Janji. Kenan ya kamata mutane abinda muke fuskanta bisa kan yanayin aiki a yanzu a cikin mutum 15,891 a yanzu abinda muke da shi a rubuce a lissahi mutum 1,841 wanda akai balide mutum 110. Aikin hajjin bana ba irin na da bane.
Ita dai kasar ta Saudiya ta kare magana kan dukkan tsare-tsare na hajjin bana, abinda Alhaji Usman Soja shugaban kamfanin haji da umara na alhamdulillah yace a bana akwai matsala, dan kuwa abu ne da bisu saba da shi ba.
To kuma gashi mu dai kamar yanda aka saba ba mu saba da haka ba.
Ya magana zubi yake a washin kuma mutane sun zuba da dama.
Gaskiya akwai matsaloli kamar yanda muke gani da baya da yanzu wannan tsarin da aka dauko, akwai matsaloli wajen zuba kudade saboda babu kudade a hannun mutane kamar yanda aka saba. Gaskiya abana dai akwai matsala, ba mu san ba abin da gaba Allah zai. To mutane suna zuwa suna kawo takardu, muna rubuta sunayen su, amma kuɗi bai shigowa sosai.
To sai dai a nashi waje sabon kamfanin haji da umara na hikima ya ce su ko a jikin su, cewar shugaban kamfanin Alhaji Yakuba Ibrahim.
Alhamdulillah mu wannan matsaloli gaskiya ba su shahe mu ba, tunda dangantun mutum da abin da ake bin mu da matsala da ma'aran sako guda daya. Mu dai kokarin da muke dai yanzu duk mahan zaman da muka samu mun kai mun rubuta, ba sai ka bada kuɗi ba. A in kana da niyyar zaka je ka takarda ka ga dan mun da a masjidin ka dan kadan wanda za a je a rubuta a tabbatar kana zuwa dan a san biza cinka. To alhamdulillah yanzu mu dai bakin wannan muka samu duka mun tura, ko muna samu muna turawa matsalar zubi a ba ta ambaci wannan moye dun tun daga kana har zuwa azumi kana iya kai zubanka, amma ka bar da a tabbatar dai kana zuwa da takarda shi daga komi shine ake cewa ake so a samu a rubuta kenan da Saudiya ta ka'idance bakin abin da za ta samu a hannunta.
Wani mani yace da bai so na nadi muryar sa ba, yace shi dai a yanzu rabin kuɗi ya bayar yana kuma ta baba game da zuwa hajin na bana yayin da wata mata da nayi hira da ita tace ita dai alhamdulillah
sunana zula zan ce dai alhamdulillah tunda dai mu mun yi zubi duka ba mu samu mushkila komai ba insha Allah
mun yi zubi gaba daya
an yi zubi gaba daya kuma takardu duka an hada duk abin da suka tambaya yayin da ya dace mure an samu an yi insha Allah
wannan takunkumi ma zai iya taka rawa a cikin wannan matsala
wannan kamar takunkumi da aka sawa Niger wannan shi ma yana kawo sababin rashin abubuwan da za a ci shi ma wani abu ne mai hana ruwa gudu kenan a nan kasar mu ta Niger muna kyautata zaton hukuma alaze ta nemi alhurma a gurin mai masaukin baki ita ce Saudiya a duba halin mu da muke ciki musamman a gani insha Allah wa dan mana wani karin lokaci in Allah da
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da shiri na gaba wato rahoto na musamman
a yayin da ake dakon sauraron karar gwamnatin jihar Kano a kotun kolin Najeriya a tsakanin gwamna Kabiru Yusuf na jam'iyyar NNPP da Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a nan kudu maso yammacin Najeriya sarakunan Hausawa daga jihohi shida suka yi wani taron gaggawa a fadar sarkin Hausawan Abeokuta a jihar Ogun don neman shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya sanya baki a sami zaman lafiya a jihar Kano da ake zazzafar siyasa da Najeriya baki daya sarkin Hausawan Abeokuta shine ya jagoranci taron na neman zaman lafiya ya bayyana makasudin taron
sunana Ibrahim Hassan Hassan sarkin Hausawan Abeokuta makasudin wannan taro shine saboda mu sarakunan Hausawa da muka fito daga ainihin jihohi daban-daban daga arewa muna nan a kudanci da yammacin kasar nan abubuwan da suke faruwa a Kano muka yi dubi da shi cewa wannan lamari ba za mu sa ido yake tafiya haka ba ya kamata mu ce wani abu saboda muna ganin fitina ce ta kunno kai ba Kano kadai za ta shafa ba zai iya kawo gargajewar kasar nan shi yasa muka yi dubi muka ga da cewa ya kamata mu kai koken mu ga ainihin manyan sarakuna na Yarbawa na jihohi shidan nan mun yi rubutu da zamu basu wanda za su isar da sakon mu ga ainihin shugaban kasa kan lamarin da yake faruwa a Kano Allah ya kawo karshen shi shugaban kasa ya kawo karshen shi kada wannan fitina da muke gani tana so ta shigo Allah ya dakatar mana da ita
ba aka ganin cewa shine isa a zargi cewa kuna siyasa ne
wannan ba siyasa bane in aka yi dubi da wannan mu tunda muke a jihohin yammacin nan ba mu taba fitowa mun kai wani koke namu ba ga ainihin gwamnati ko wata kungiya a'a wannan koke namu mun kai ne ga ainihin iyayen mu manyan sarakuna da suka nada mu
idan ka duba akwai su jihohi da ake yin shari'u ba jihar Kano ba kawai a arewacin Najeriya me yasa ba ku dauki wani mataki ne in kira ga shugabannin kasa ba a game da lamarin shari'a sai wannan na Kano
to amun ga wannan fitina ce ta kunno kai duk inda ake shari'a gwamna ba mu ga wacce ta kai ta Kano ba kallon mu na tashi
Alhaji Dan Juma Yakubu Jerman Ibadan wannan taro zai alfanu insha Allah domin shugaban kasar da ake magana da shi mai ji ne kuma yana saurare saboda haka nan mu fatan mu dai kamar ga zai shiga cikin wannan magana domin a samu matsala a kai bai yiwuwa mutum ya ci zabe kuma an tantance kururun cin zaben shi yayi ninkin maninkin na cin zabe dawa a shigo da wadansu yan dabaru na lalata gwamnati wannan baya haifar da alheri
ba gani duka wannan kici-kici da ake yi a game da shari'ar gwamnan Kano magana kotu ce
ai magana kotu ta kirkira akai saboda me ya tabbataccen abin da ake magana akan shi
ana zargin cewa shi dan takarar gwamnan jam'iyyar NNPP yayi a ringizon ƙuri'u watakila kuma ba memba bane na jam'iyyar ce ta NNPP ba ganin cewa kotu ta gano wani abu shi yasa ta yanke hukuncin haka nan
ka rabu da wannan zance ba da akwai alƙalan zabe ba wannan lokacin su me suke musu gano ce yanzu ne aka girgira suna so su hargitsa mana kasa su hargitsa mana gari
amma wannan ra'ayin ka ne hake fadi
ba maganar ra'ayi na bane maganar ra'ayin yan Najeriya ne babu wanda ya yarda da wannan abin da suke yi na neman kotu shiga kuma kotu ta shigar da su ta karbi mulki wannan garba garba ne duba Allah a bar kasar Kano da Najeriya ta zaura lafiya
idan ana irin wannan rikici a wasu jihohi kamar a ce Bauchi Sokoto ko Kaduna za ku irin wannan kira domin a samu zaman lafiya
ai ba ma san abin ne ya haɗu ya shafi kowa da kowa za mu iya haɗuwa mu wannan kira
sunana Alhaji Inuwa Garba Mustapha Sarki Shagamu. Insha Allah ai dukkan abin da aka nufi Allah da kuma kyakkyawar zuciya to Allah yana duba wannan saboda yanzu mu dai mun kawo kukan mu ga iyayen mu sarakuna cewa muna so lalle shi wa shugaban kasa kasancewarsa dan su ne kuma yanzu shine uba ga dukkan kowa a kasar nan saboda haka mun kawo kukan mu zuwa su iyayen mu su kuma su gabatar da zuwa uban mu gaba daya a shiga cikin wannan magana don Allah don Annabi a samar mana da adalci don a samu zaman lafiya ba dan komai ba an ce zaman lafiya yafi zama dan sarki
kana nufin su tunkari shugaban kasa Bola Tinubu
kore kuwa su tunkare shi su kai masa kukan mu gashi mun ba su a rubuce cewa muna so dan Allah da Annabi a duba wannan matsala ta Kano don a samu zaman lafiya
me yasa ba ku yi wannan taro a Kano ba ko kuma wata jaha a cikin arewacin Najeriya kana ku tuntubi mayan sarakunan arewa ga wannan lamari
usulun mu can ne amma nan muke zaune kuma sarakunan arewa iyayen mu ne waɗannan sarakunan da muke nan su ma iyayen mu ne saboda haka kuma muna ganin cewa da su da na arewa nan duk ɗaya ne duk waɗanda muka kai kukan mu za su share mana hawaye
nan sarakunan ne ba kuna ganin cewa za su iya wata isar da bukatar ka shugaban kasa Tinubu
sosai kwarai da gaske mun san za su iya kuma sun isa su yi domin shi mai jin maganar manya ne kuma yana sauraron manyan sarakunan nan musamman alake na Ibala
sunana Abekuta
nanan Abekuta
sunana Babangida Alhaji Sadiku Sada sarkin Hausawa a kura jihar Ondo ta hanyar sarakunan Yarbawa na kasar yamma gaba daya muka rubuta wannan wasiƙa domin duk wani basarake dake cikin wannan jihohi na Yarbawa shida insha Allah zamu kai masa wannan wasiƙa ta kukan mu ko korafin mu zuwa ga shugaban kasa abinda wasiƙa ta kunsa abu biyu ne shine zaman lafiya arewa da zaman lafiyan Kano to cikin zaman lafiyan arewa kuma muka ga cewa kuma wani abu zai ƙara faruwa a Kano to shine makasudin da muka kira junan mu domin mu kai wannan kuka wanda bamu taba yin irin sa ba a kasar Yarbawa domin iyayen mu da suka ba mu wakilcin jama'a to mun hango cewa arewacin Najeriya akwai matsaloli na tsaro ko da yake alhamdulillah shugaban kasa kullu yana magana akan zai kawo tsaro arewa to baya ga wannan kuma sai ko wuta fitina ta kunno a Kano wanda muke ganin ita ma idan an batta a siyasance to zai ƙara dagula al'amura muke son shugaban kasa amfani da basira da hikima ta shugaba tunda Allah ya ce shi shugaba akan al'umma yana da wasu abubuwa wata baiwa da Allah ya bashi sabanin al'ummar da yake shugabanci to yayi amfani da extra basira da knowledge din da Allah ya bashi na ya ga ya sasanta rigima ko kuma rashin zaman lafiyar da ke son ya kunno kai a Kano
kuna nan abar shari'a kenan
a'a ba abar shari'a bane ita shari'a ko in ce kotu ita za ta iya rufe ido ta datsa inda da ya kamata ta datsa walau za a ji rauni walau ba za a ji rauni ba to ba haka muke so ba muna so ne a sasanta kada kowa ya ji rauni
to yalla bai ba ka ganin cewa idan an yi haka an danne ma dai bangaren hakkin sa
faida ma yasa muka ce a yi sasanci
sunana Alhaji Abdullahi Yusuf sarkin Hausawa a Dokit gaskiya idan muka duba ba mu kai koke mu ga wannan shugabannin namu da suka nada mu ba kaga mu ma ba mu yi adalci ba saboda muna ganin in aka yi shiru abin nan ba a san inda zai tsaya ba
kamar menene kenan
wato kamar maganan abin da ke faruwa a jihar Kano musamman kamar da maganan gwamna
watakila wani na ya ce kuna yi ma shari'a shishigi ne domin maganar tana kotun koli
ba shishigi muke musu ba mu zaman lafiya muke nema duk wanda ya san abin da yake yi duk mai hankali ba zai wa shari'a katsalandan ba amma mu muna neman alfarma ne yanda za a yi a taimaka a samu zaman lafiya a kasar
wani dan asalin jihar Kano ya nuna jin dadin sa a game da wannan taron zaman lafiya
sunana Hamisu Sa'adu Dogon Nama manajin director mai kula da hukumar kasuwar Kantin Kwali
alhamdulillah muna godewa Allah mu daga jihar Kano idan muka samu labari cewar wasu sassa a Najeriya suna yin taruka ko addu'o'i ko kira ga shugabanni domin kula da yanayin halin da jihar Kano take ciki domin samu dawwammamin zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki sai ka ji muna jin dadi muna farin ciki domin wannan ne yake kara tabbatar mana cewa ita jihar Kano uwa ce kuma cibiya ce ta rayuwar al'ummar Najeriya musamman shi na harkar kasuwanci da shugabanci
me yake baka sha'awa ga irin waɗannan taruruka na zaman lafiya
to amma dake bani sha'awa shine shi ne zaman lafiya ta karkashin sa ne ake samun kowane irin cigaba a rayuwa arziki da karuwar ainihin al'amura na rayuwa ba sa samuwa sai da zaman lafiya labar na ji na yanda shugabanni musamman sarakuna na jihohin kudu maso yamman Najeriya irin taro suka yi domin kira ga shugabanni da kuma addu'o'i wannan babu shakka wallahi naji dadin wannan al'amari kuma na ƙara jinjinawa waɗannan shugabanni muna addu'ar Allah ya kama musu Allah ya jinjina musu kuma Allah ya saka musu alheri
dukkan sarakunan Hausawa daga jihohi shida na kudu maso yammacin Najeriya da na tattauna da su sun musanta cewa gwamnatin jihar Kano ce ta dauki nauyin su yi wannan taron suka ce sun yi taron ne domin suna son zaman lafiya a tsakanin jama'a Hassan Umar Tambuwal murera Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman da ya hada mana da wannan ne muka kai ga shirin mu
wasanni a takaice
King Black Tafin Ghana Chris Kitty ya hada sunayen ƴan wasan gida guda 11 cikin ƴan wasa 55 da ya kira don shiryawa gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 ƴan wasa biyar daga Midyama SC sun hada da Jonathan Sowa da Fatawa Kamidu sai Abdullahi Nuruddin Derek Che da mai tsaron gida Felix Che sai kuma ƴan wasan Olympics su biyu Benjamin Asari da Emmanuel MC Dream FC ma na da ƴan wasanta da aka kira su ne John MC da Godfred Atuhini saura ƴan wasan na gida da anka kira ne Razak Simpson Nations FC da Richmond Lamti a Santikotoko coaching Chris Kimpton zai tace rairaye ya za kallo 26 na ƴan wasa da sun ka cancanci takali da a gasar cin kofin Africa coaching Midyama FC Evans Adede na da yakinin cewar club sun na da kyakkyawar damar izawa gaba a wasan su na CAF Champions League da Yanga FC du da kalubalen da suka fuskanta a Tanzania Adede ya yi imani baran-baran ko nasara baki daya za su yi wa club yayin da suke kokarin izawa zagaye na gaba na gasar Midyama ta samu sakamako masu daukar ido ya zuwa yanzu haka a gasar inda ta soma da cin Al Ahli 3-5 da nasara ta akan CR Belouizdad da kuma ku a bayan nan kunnin doki da Yanga a Kumasi sai dai Adede ya yi imani club din sa za ta baiwa mara dakunya dubi da irin kokarin da ta yi a baya manajan West Ham United David Moyes ya jinjina wa dan wasan gaba Mohamed Kudus da irin namijin kokari da yake yi tun da ya komo clubin sa wanda ya kai shi da cin kwallaye biyu a wasa daya cikin Premier League dan wasan na Ghana yanzu haka ya jefa kwallaye 9 cikin wasanni da yayi wa the Hammers 5 a cikin su a Premier League sai dai Moyes ya tabbatar akwai wuya sajewa da Premier League musamman wurin ƴan wasan ligin waje kau amma yayi farin ciki da sajewar Kudus cikin sauri kuma yana kayatarwa ainihin ya soma gwanin sha'awa anan a koyaushe ina cewa da wuya wurin wadanda sun ka fito ligin waje su saje da Premier League da farko yayi kokari yana ko ina dan wasa ne mai kyau injin Moyes director Manchester United John Mertel ya isa kasar Saudi Arabia dan tattaunawa a zancen transfer cikin watannan la a kokarin da clubin ke yi ta sayar da ƴan wasan ta tara kudin sayan sabbi a watan Janairu labari ya nuna cewar Mertel ya yi kira da wakilan Saudi Professional League da ke birnin Riyadh inda akwai zancen Rafael Varane Anthony Martial da Casemiro ƴan wasan United da ake son sayarwa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla gaida Redwan Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
to a takaice Kungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniyeh yana birnin Al-Qahira a yau Laraba don tattaunawa da jami'an Masar akan batun yakin Gaza. A baya dai Masar ta taka rawa wajen shiga tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila ciki har da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a ƙarshen watan Nuwamba. Lamarin da ya sa kungiyar mayakan sakin mutane sama da 100 da ta yi garkuwa da su. An yi zaman shawarwari game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta yadda a ƙarƙashin ta Hamas za ta saki ƙarin mutanen da ta yi garkuwa da su amma bangarorin da ke fada ba su cimma wata yarjejeniya ba tukun. Sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba zai bayyana akan takardar kada kuri'a a zaben fidda gwani a jihar Colorado ba. Kotun kolin jihar ce ta yanke hukuncin da aka samu ido sosai a jiya Talata. A daidai lokacin da wasu jihohin kasar ke kokarin daukar shigen matakin na hana shi tsayawa takara. Kotun ta ce za a dakatar da hukuncin har zuwa ranar 4 ga watan Janairu ko kuma sai kotun kolin Amurka ta yanke nata hukuncin akan karar. Jami'an jihar Colorado sun ce ranar 5 ga watan Janairu ne karshen wa'adin buga takardar zabe don zaben fidda gwani na shugaban kasa a jihar. Yan majalisar dokokin Amurka za su yi aiki a lokacin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa don kokarin tattaunawa kan cimma matsaya game da tsaron bakin iyakar kasar. a gefe guda kuma don samun kuɗin ɗan Republican wajen zartar da kudirin turawa Ukraine ƙarin agaji.
Thomas Sararo, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin na kuma yau baki ɗaya kenan. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titaya ne gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya ta bada umarni, da injiniyan mu ta wannan dare Tian Wang. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.